sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a nan Amurka sun ƙara tsaurara matakan tsaro domin kare wuraren ibadar Yahudawa da masallatai yayin da aka gudanar da gangamin nuna goyon bayan Palestina a ranar Juma'a a sassan duniya. Suna masu kira ga jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Dubin dubatar musulmi ne suke gangamin nuna goyon bayan Palestinawa bayan kammala sallar Juma'a a sassan yankin Gabas ta Tsakiya. ‘Yan sanda a New York da Los Angeles birane biyu da suka fi yawan jama'a a Amurka sun ce za su tsaurara aikin sintirin da suke yi musamman a wuraren ibadan Yahudawa. Ko da yake jami'an tsaron sun ce babu wata alama da ta nuna cewa akwai barazanar kai hari a wuraren ibadar. Magajin garin birnin New York Eric Adams ya ba da umarnin ƙara tura jami'an tsaro a makarantu da wuraren ibada a matsayin kandagarki domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya. Matakan da hukumomin tsaron ke dauka a Amurka na zuwa ne yayin da hukumomin Isra'ila ke ci gaba da ba da umarni ga Falastina da ke zirin Gaza da su fice daga arewacin yankin bayan wani harin bazata da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila da ya halaka sama da Yahudawa 1,000. Lamarin kuma da ya sa Isra'ila ta yi ta lugudan wuta a yankin na Gaza a matsayin martani wanda shi ma ya halaka sama da Falastinawa 1,000. A gefe guda kuma ministan harkokin wajen Iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rikicin na Isra'ila da Falastinu ya yadu a wasu yankunan Gabas ta Tsakiya muddin Isra'ila bata dakatar da hararen da take kaiwa yankin Gaza ba. Da gudan wutar da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza martani ne bisa harin bazata da mayakan Hamas suka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya halaka ɗaruruwan Yahudawa. Hussein Amiru Abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ta kai shi birnin Bagadaza kafin ya dangana da Beirut, inda daga nan kuma ya nausa zuwa Damascus, babban birnin Syria. An dai ta fargabar faɗan na Isra'ila da Falastinu ya fansama zuwa kan iyakar Lebanon, inda mayakan Hezbollah ke zaman shirin karta kwana bayan harin da Hamas ta kai a kudancin yankin na Yahudawa. A ranar Alhamis, Isra'ila ta kai wasu hare-haren martani kan filin tashar jiragen saman Damascus da Aleppo da ke Syria bayan wasu hare-hare da aka kai yankin tuddan Golan Heights da Isra'ila ta mamaye. Shugaban Amurka Joe Biden a farkon makon nan ya yi gargadin kada wata ƙasa ta shiga faɗan a yankin Gabas ta Tsakiya, inda ya tura jirgin yakin ruwan Amurka zuwa yankin a matsayin nuna goyon baya ga Isra'ila.
Let me say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation.
Biden kenan ke cewa duk wata ƙasa ko kungiya ko wani da ke tunanin amfani da wannan rikici wajen cimma wata manufa, ina da kalma ɗaya da zan faɗa muku: kada ku kuskura, kada ku kuskura.
I have one word: don't. Don't.
Sai dai ministan harkokin cikin gidan na Iran Amir Abdullahiyan ya kalubalanci kalaman na Biden, inda ya ce a daidai lokacin da Amurka take kira da kada kowa ya shiga faɗan, a gefe guda kuma ta bari Isra'ila tana ta kashe mata, yara da sauran fararen hula a yankin na Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Jim Jordan a matsayin sabon ɗan takararsu a zaben kakakin Majalisar ta Wakilai yayin wani zaben cikin gida da suka yi. Shi dai Jordan ɗan gani kashenin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne. Yanzu aikin da ke gaban Jordan, wanda ya fito daga jihar Ohio, shi ne ya ƙoƙarin haɗa kan ‘yan Republican da ke da rinjaye a Majalisar ta Wakilai, amma kuma suke fama da rarrabuwar kawuna yayin da ake shirin tunkarar zaɓen wanda mai yiwuwa a yi a mako mai zuwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Thank you. Jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa
shike kawo da rabon wani
da ku a cikin wannan shirin a wannan makon baba da fatan an iso karshen mako lafiya
lafiya kalau murtala ya wurin naku
to alhamdulillah gashi nan muna kokarin mu tarbi sanyi a kafin kuma bana ma an ce irin sanyin da akai bara naji an ce wai wai ma'aunin na bana zai zarta haka nan saboda haka ban san ko ka shirya ka nemo kirga da irin
ai dan kunnin sanyin da ya leko ma kai ba baka ga yadda kike shiga ba kamar da eskimo
Allah sarki subhanallah to baba kai tsaye bari mu soma da wato sakonnin kai mun na zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki daga nan fili a bari ya huce kamar yadda aka saba na farko daga iyalin Mr. Edward Anthony Zita da kuma iyalin Stephen Henry Boromiat bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi wato Victoria Stephen da kuma Denfa Edward wanda za a daura shi yau in Allah ya so yau Asabar din nan 14 ga watan Oktoba da karfe 10 na safe a majami'ar wato cocin LCC Lagzan Lantan ta Arewa dake jihar Filato kenan tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya bada zuri'a tayyiba saliha amma baba za a goge baki fa bayan daura auren don haka in kana kusa sai ka shirya
gaskiya fa sai mu wanke jiki mu sha maganin zahu ke don mu wanke jiki
na'am yau wato haka kuma ga sakon taya muna zuwa ga iyalan Mr. Daniel Dalladi da kuma inde da Luka Manu saboda daurin auren su kuma ƴaƴan su da za a yi wato ASC Suleiman Daniel Dalladi da kuma Miss Joy S Luka Shanta shi kuma za a yi shi ne a ranar 4 ga watan Nuwamba wato sati mai zuwa kenan Allah ya kai mu 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 da karfe 9
kuma sai mu jinke don dai
ko kuma sati biyu a majami'ar Ekwa dake lamba 3 English Yelwa makaranta jahar Bauchi shi ma dai kamar yadda aka saba shi ma malam baba za a goge waya Harmony High School dake Yelwa Tudu Bauchi don haka idan Abdulwahab na can sai ya isa don ya kwaso ni cikin ta wato abin da ya sauwa
zai
ya
wakilce mu
na haka ne na
to Murtala ga wannan kuma sako da yake daga mai saurare mu wato Isun Dila Faki yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa Allah ya saki azurta ni da haihuwar yaya biyu tawaye kenan dukkanin su maza a radan litinin kenan wato litinin da ya wuce din nan an samu Hassan da Husaini yace da su da yayyin su wato Hassana da Husaina da bayyiyar su duk suna cikin koshin lafiya
insha Allah
wato Isu Dila Faki ne ya turo da wannan sakon to muna taya ka murna Allah raya abinda aka samu kuma Allah ya dayyaba
to amin sun ba amin wai ka san wani ba an ce masa an haifi tagwaye sai yace to kin fara kari kenan daga Allah ka san Allah na to baba kamar yadda muka sani wato ana karuwa kuma ana raguwa wannan sakon ta'aziyya ne zuwa ga dan uwa wato Uzairu Hassan Sanyin na malam Uzairu Hassan Sanyin ne kenan wanda Allah yayi wa dan sa rasuwa Buhari Uzairu Hassan Sanyin na kuma tun ya kai janazar sa a wannan makon da ya shige muna fatan Allah ya ji kan Buhari Allah ya gafarta masa kuma Allah ya bada hakurin jure wannan rashin muna kuma ta'aziyya ga dukkan yan uwa na gidan Aliyu Alkali Sanyin na da dukkan sauran yan uwa da abokan arziki akan wannan rashin da aka yi
to malamin mika ta'aziyya kuma ga wakilin mu wato Alfonso Okoro Igbo kenan na rasuwar mahaifiyarsa da ake kira Teresa Nkechere Okoro Igbo wanda za a yi jana'izar ta a ranar Juma'a 27 ga wannan watan October wato mako mai zuwa kenan a garin Uturu kana za a gudanar mata da addu'o'i a ranar Lahadi 29 ga watan October a majami'ar Holy Cross Pro Cathedral Parish a nan Uturu a jihar Abia to muna addu'a Allah ba da hakurin wannan babban rashi da ya same mu duka Alfonso Sokore Igwe kuma a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa muna mika maka da sauran ƴan uwa da abokan arziki ta'aziyya na wannan rashi da ya same mu
lalle gaskiya ba karamin rashi bane ka san a rashin mahaifiya Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri
ai karshe ne karshen rashi kenan
Allah an so sai kuwa
to sai kuma ta'aziyya da zan mika zuwa ga Alhaji Idrisu Boss a Yelwa Kumasi na rasuwan ɗansa wato Garba kenan da aka fi sani da Garban Boss wanda Allah ya masa rasuwa a jiya Juma'a kuma aka yi jana'izar sa a jiya din kana za a yi addu'ar sa a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a nan unguwar Yelwa muna mika ta'aziyya ga iyalin marigayin da ƴan uwansa da suka hada da Umma Habiba da Madam da Dada Sarkin Samarin Faila a Yelwa da Aisha Boss da sauran ƴan uwa baki daya da Alhaji Gurunshi wato yayan shi marigayin kenan da sauran al'ummar Yelwa baki daya Allah ya kan garba ya gafarta masa kuma ya kan sauran magabata baki daya
to amin summa amin baba
Thank you.
ne kai tsaye zuwa ga wato gaishe-gaishen mu na sada zumunci na filin Abin Ya Wuce, inda za mu soma da sakon Abubakar Muhammad Umar gidan Kanawa a Kiku Road a birnin Sokoto Shehu, wato a jihar Sokoto kenan, wanda yace salamu filin Abin Ya Wuce da Allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga Grace Alheri Abdu da kuma baba Yakubu Makeri. To kaga lamba ka ta fito baba, shugaban na'am, da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto da kuma Alhaji Murtala Faruk Sai. Oh, to ni ma dai na samu na fito. Yace kai da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka da fatan dukuna lafiya da ku da iyalanku. Baya ka da Allah ga wata sakon gaisuwa zuwa ga Aliyu Ibrahim irin mastan gangaren Haske Media Turun Wada Sokoto da Alhaji Siraju Ibrahim Auji jihar Kebbi Najeriya da Abubakar Sahabi Tambowar da Bashir Musa Barade da Malami Bello gidan Liman da Faruku Muhammad Shala da Malami Garba Atakumba Ahmad Rufai Road Sokoto da Jamilu Ibrahim Namuji Ahmad Rufai Road Sokoto da Salmanu Alhassan Amaja bayan gidan Yari Sokoto da Usman Abubakar wato Honorable SA kenan dan fili Sokoto da Abdullahi Isa Yaro Honorable da Aminu Sama'ila Dutsin ma jihar Katsina da Alhaji Rabi'u Rashidi Rijiyar Dorawa Sokoto da Alhaji Bajini Galadanci Sokoto wato Alhaji Aliyu Bajini Galadanci Sokoto da Garba Tsohu Kofar Rini. Yace da fatan duk suna lafiya. Sako daga Abubakar da gidan Kanawa a Sokoto. Sai sakon mu na gaba kuma bari mu isar da sakon gaisuwar a filin Abin Ya Wuce zuwa ga Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar wato da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida dukkan su a jihar Jigawa. Sai kuma wannan sakon gaisuwa daga wato Dan Juma Bauchi Malam Ahmadu manaja dake Bauchi unguwar Karofin Madaki, yace da Allah ya isar masa zuwa ga Engineer Adamu Yakubu Lame shugaban sashen ayyuka na karamar hukumar Bauchi da mai girma Dan Juma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame dake unguwar Dan Juma Goje a garin Bauchi da Malam Haruna Abdullahi Yarima sabon garin Birshi dake garin Birshi Gandu a karamar hukumar Bauchi da Jamilu Barista na asibitin Baramgada dake garin Baram a karamar hukumar Bauchi da Fatima Inuwa malamin kasuwa wato Fatima mai glass dake unguwar Kobi a gidan Alhaji Inuwa malamin kasuwa da sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa wanda ke garin Langas dake gundumar Birshi na karamar hukumar mulki ta Bauchi a karshe da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi.
To sai kuma gaisuwar fili Abin Ya Wuce zuwa ga Dr. Sa'idu Sani Bajigo da Salim Muhammad Isa Bajoga da Dr. Usaini mai maganin ciwon hanta Zindiwa da kuma Aliko Autaka Finta Yalwa, sai kuma Muhammad Lura Arke da Alhaji Ibra Dada Fataskom da kuma Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajoga da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru da dan adda Maimai Taranka da shugaba Mati Taranka da malam mai zanin hula, sai kuma Yusuf mai da Gololo da Alhaji Sali Haliru Sarkin Zindiwa, sai kuma kawo IKG Potoscom da Hamusu Henry Potoscom da kuma daukacin ma'aikatan Sunshine FM Potoscom da Yawale Sani Takai da Alhaji Nasuru Mai Dabino Darkin Kano da Alhaji Umaru Bata Bajoga, sai kuma Alhaji Ali Bata Bajoga da Malami Kura da Ayuba garin Sarkin Noma da Babawu Mai Taki Turo da dan sandan Najeriya Manga Diyadi Azare, sai kuma Ali Reza Zindiwa da Abdul Kadir Mai Kifi Zindiwa da duk daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA maza da mata, sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoga. Sai kuma wannan sako na gaisuwa Abin Ya Wuce da ke cewa dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shirin Abin Ya Wuce daga Kabiru Jage Kwari Sokoto a Najeriya, wanda ke son mika sakon gaisuwarsa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Gaisuwar mu ta gaba kuma ta fito ne daga Tahiru Hamisu garin Yarima karamin hukumar Gasol a jihar Taraba Najeriya. Da farko yake yana gaida Usman Muktar Danijar kasuwar Barci Kaduna da Guru Mai Rariya Garba Shede da Nasiru Uban Shahada Birnin Kebbi da kuma Ubane Idiri kasuwar Mutum Biyu da kuma Alhaji Abdu Dan Gangare Mayo Ndaga karaman hukumar Gembu Taraba da kuma Usman Muhammad Maiduguri da Ishaka Maigoro Wuriyo da kuma Yusuf Mai Rakumi Dan Kande Kaduna a ƙarshe yace yana gaida Yusuf Muhammad Dan Doma Khartoum ƙasar Sudan da fatan dusun tashi lafiya.
Jalina gar gaje kamadan tambo
hari lage lalaje
uban kasa Usman na jan jalina gar gaje kamadan tambo
hari lage lalaje
bi kan min jaddabi awajan madashi
hari lage lalaje
huni kan min jaddabi awajan madashi
hari lage lalaje
baba kai daga laje ka ci galaje na garbaje kamalan sambo
haraje dage lalaje
malan uban gali baban ye kada
haraje dage lalaje
gamlan yiwa mai ban tsoro na garbaje kamalan sambo
haraje dage lalaje
mi adan gali baban ye kada
haraje dage lalaje
malan uban gali baban je kada
haraje dage lalaje
mani na garbaje kamalan sambo
haraje dage lalaje
shehun gusun da sakkata je kan sambo
haraje dage lalaje
manin gaba dali min ciwa zazzo
haraje dage lalaje
kai daga laje ka ci galaje na garbaje kamalan sambo
Haraje
dage lalaje madan uban gari Usman na zazzo
haraje dage lalaje
bauna sanu wasake Usman na zaliya
haraje dage lalaje
sanki ba kadim wa domin mai halbi
haraje dage lalaje
sanki ba kadim wa domin mai halbi
haraje dage lalaje
shehun gusun da sokoto yi kan sambu
haraje dage
Manin gaba dali min ciwa zazzo
haraje dage lalaje
madan uban gali baban je kada
haraje dage lalaje
banni zani zari yan kala sai abin ga uku da man shi
haraje dage lalaje
dan tafi zari yan kala sai abin ga
so baba yau kan sage suwa daga masu tauraron mu to bari kin
ma ne su sabo
gaskiya to bari mu ce bangaren wato labaran mu na nishadi kamar yadda muka alƙanta yau zan ba da kalmar labari ne ba ba mai tsawon sosai ba yau wa ka san nan a wajajen gabacin jihar Sokoto akwai wasu rukunin jama'a da ake kira gobirawa ko
ke gobe to za ka ɗauko magana
in ka gansu za ka gansu wasu da su ga kamar sun yi faɗa da kuraye ne
duk fuska na zai
ya ga musu fuska Allah yawa to shine wai wasu daga cikin su haka guda uku sai aka tura su irin kasu irin dan daukan nauyin da karamar hukuma take yi a kan tura yara makaranta sai aka tura su karatu Zaria to shine sun dawo sai suka yi hutu nan a sabon birnin Gombe ka san nan ne hidikota
gobira haka ne gobira duniya ba
yawa to sai sun je hutu wai sun je na hutu ana tsakiyar gari ina muka tun daga makaranta kowanne su yayo wanka an sawo jin an gangaro an zo wasu sun waye sun fito daga kauye ko baka gane
ne za ka ga gobiri ba gobiri cikin jin
yawa to shirye suka je to wai a ɗayan an kai shi Zaria ɗayan kuma an kai shi a Adinnan Kaduna
na'am
sai suka haɗu gida to shine suka zo tsakiyar dandali haka suna so su nuna mutane cewa sun fari boko suna jin tunani a to sai can sai ɗan kawai sai guda baki sai ce a kai wane yace a yace long time no so to shi ne to ya ji shi ko abokin nashi da suke tare don su yi ne na suka hada da mutum ɗaya ne inda mutum biyu ɗaya ne ya fara wannan wane a long time no so shi kuma ɗaya sai ce ne eh sai ce ne ka kai kuma simple english you can't talk agari to sai shi wancan da yake shi kada din eh kalle shi yake kai yace wallahi all of you are wrong ka san da rubuta kalmar ka san da rubuta kalmar wrong ka san da w ake farawa
eh haka ne
to shine sai ya ba ta hakkin ta wai all of you are wrong wai su ga ya ma ɗan uwansu gobirawa cewa wai shi karatu to ka san ba gobiri ko ni nashi na wuce wuri ne kuma ga kai Allah ne saboda Allah Allah ya tawaki kai Allah
ne wanda da fatan zaka iya yi wanda ka san ba son ce ba fada ta ne amma suka same ka wannan
awa kai ai da Allah ka bari ai ai yaran mu ne
Allah sarki to
ai bayan Fulani ne ai kare gari
Allah sarki
to baba na ga Julie tana daga mana hannu saboda haka anan zamu mutaka birki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin
baba ya ko makeri
sai ita kanta Julie da tayi hidimar ta ce sautin da kuma hada shi in yi Murtala Faruk sai ne nake fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kada
mani na garbaji kan malan sambu alhaji zakin zazan shehun gusun da sakkwata yi kan sambu alhaji zakin zazan manin gaba dalini kiwa zazan alhaji zakin zazan shehun kai da galaje ka ki galaje na garbaji kan malan sambu alhaji zakin zazan malan ubangari Usman Nazazo Alhaji Zalikin Zazo Bauna Sanu Wasake Usman Nazariya Alhaji Zalikin Zazo Kanki Ba Kadimu Wadumin Mai Halbi Alhaji Zalikin Zazo Kanki Ba Kadimu Wadumin Mai Halbi Alhaji Zalikin Zazo Shehun Gusin Da Sokoto
Wannan shirin na zo rumbu ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Afrid akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Grayson kata da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.